da ni kaina da mu ji tsoron Allah. Ya kamata ga dukkan musulmi ya san cewa akwai kalma da take fita daga jikin mutum ko daga bakin mutum, wanda mutum yake fada da ita akwai sha'ani wanda yake mai girma, sannan kuma tana da hadari wanda yake mai girma. Yawa daga cikin kalma wanda za ta shirya mutum zuwa kyakkyawan hanya, kalma ce za ka yi amma ta shiryar da kai zuwa kyakkyawar hanya. Sannan da kwai kalmar da kuma mutum zai yi ta zaman tomi ta kai shi cikin sharri mahallaka, kamar yadda yake a hadisin Abu Huraira ruwaya Imam Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle bawa zai yi magana da wata magana a cikin yarda Allah shi yana ganin ba komai bane ya faɗi, amma Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka darajar shi da wannan magana da yi. Sannan bawa zai yi wata magana da wata magana ta fushin Allah wanda Allah zai fushi da ita, amma shi a ganin shi ba komai bane, Ubangiji subhanahu wataala zai sa wannan kalmai ta yi dalilin jefa shi cikin wutar jahannama, Allah kiyaye. To duk wanda yake son tsira da kubuta ya kame harshen shi daga yawan zance, idan mutum zai yi magana to ya faɗa alkhairi ko ya yi shiru, kamar yadda yake a hadisin Uqba ɗan Amir ya ce, na ce ya manzan Allah man najat, to in an ce kada mu yi magana sannan kuma kar shirunmu ya yawa, kenan menene tsira? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amlik alayka lisanak, ka mallaki harshenka, duk abin da za ka faɗi ya zama to ka san me za ka faɗi kafin ka furta magana, ka auna ta a cikin zuciyarka. Kamar yadda ɗaya daga cikin salafus salihin yake cewa shi bai taɓa hudo magana ba sai ya mata kishiya. Wannan kishiyar shi ne duk maganar da zai yi idan da aka tafi gurin Allah, Allah ya tambaye shi wane me yasa ka faɗi wannan, to yana da abin da zai gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala kafin nan tukun ya hudo maganar da zai yi. Sannan bawa zai yi magana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa harshenka, ka kame harshenka, ka mallaki bakinka, duk abin da zaka faɗi ya zama to mi alkhairi ne ko kai shiru. Sannan gidanka ya yalwace ka, baka huto ba waje ballantana a ce ka faɗi, sannan kai kuka akan kurakuranka da kai. Yan uwa musulmi, lalle cututtuka masu haɗari wanda aka jarrabi wannan al'ummar da shi ne zaka ga gungu-gungu na mazamna, gungu-gungu na mutane, babu abin da ake illa watsa labarai na ƙarya waɗanda kuma suna iya tayar da hankali, suna iya wato sanya abubuwa waɗanda suke na ɓatanci daban-daban musamman ma ga musulmai. Kamar yadda wato labari na ƙamzon kurege baya da kyawu, wani lokaci a garin Kano an taɓa ganin wani bawan Allah baƙo da ɗanshi ya zo, saboda haka wani ya ce ai wannan yana daga cikin masu shahi maraiɗa, ba a tambaya ba ai ba komi, kada aka haɗa shi da kisa aka hallaka shi da ɗansa. Sai daga baya da aka yi bincike sai aka gano cewa ashe wannan baƙo ne ma ya zo neman wani ɗan uwansa a garin Kano. Waɗannan gurare gaba ɗaya sai aka kama su aka musu tara wadda take ba ta kaɗan ba. To kaga wannan isha'a ce baki ne, ya kamata mutum abin da zai faɗi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, duk wanda ya imani da Allah da ranar lafira to zai faɗi alkhairi, idan zai yi magana ya faɗi alkhairi ko ya shiru, saboda shi harshe da kuke gani ɗan uwa musulmi makami ne wanda yake da kai guda biyu, ko ya yanko maka alkhairi ko kuma ya yanko maka sharri. Shi yasa mai magana mai hikima yake cewa lisanuka asalu, harshenka zakinka ne, idan ka sake shi zai dawo ya cinye ka. Saboda haka galibi za ka ga mutane suna wato yaɗa labarai a cikin abin da ya shahi kafofin yaɗa labaru waɗanda suke na tare da mutane daban-daban. Kaga an ce wani ya taɓa Qur'ani da hannun hagu ya zama kare, to musulunci waye ce musulunci addini wanda yake nami na tsorata mutane, ya zo nan ka yi abin da zai zama to musulmai ko wanda suke neman shiga musulunci ma su ce a cikin musulunci akwai shu'unci, a cikin musulunci akwai haɗari, ko wani ya yi ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kaza, kuma a kallafa ma a ce in baka aika ba wannan sallaka guda dubu ta lalace, alhali Ubangiji subhanahu wataala bai faɗi ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ba. Duk wannan yana daga cikin isha'at na ƙarya wanda ba su da kyawu,
idan mutum ya ga labari to ya tsaya ya tantance shi musulmi ne ko bai da ilimi yana da hankali kafin ya aika labari to ya tsaya ya bincike anya wannan abin ya afu anya wannan abin ya yi kamar yanda labarin wata baiwar Allah wai da tayi ta maki shi ta samu ta maki shi ta magani da ta je Makka sai ta rasa ganin ɗakin Ka'aba kaga wannan labari ne wanda yake na shirme wanda musulmi ba za su ƙara da shi ba wanda kuma wani zaka tsorata shi akan cewa yayi zunubi da yawa dan me zai tashi ta yi Makka dan me zai ta yi aikin haji dan kada ya je ya ga wato ya rasa ganin ɗakin Allah kaga anan ma ka toshe wata kafa ta mi ta tabbatar da rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci ɗakin Allah jami'i ne kamar wannan ne ya za a ce mutum bai ganshi ba zamanin annabi ba da labarin mutumin da ya huce tun gabanin mu ya ce masa habai ya kashe mutum 99 kai a ƙarshe ma sai da ya cika ya kashe mutum 100 amma da ya tuba Allah ya amshi tubansa ballatana ita wannan miskiniya mace ɗaya ce ta ma samu ta halaka idan ta tuba Allah zai amshi tubanta dan me za a toshe mutane daga hanyar Allah a kafofin ya da labaru wanda kuma shine abubuwan da kafirai suke aiki da shi dan me su tozartar da addinin musulunci suke aiki da shi dan su ruguza addinin musulunci tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi munafikai sun zo suka ce ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna nema ku tafi Makka yaki kuna nema ku je ku yaki mutanen Makka to mutanen Makka sun tanadi sojoji masu yawa suna da sojoji da makamai masu karfi wanda su suna ganin ku ta inda ku gugan su ba suka yi ta tsorata musulmai a lokacin nan sahabbai suka ce masha Allah dama abinda muke jira ne idan sun tunkare mu da yaki ba mu ja da baya alladina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel duk labari idan yazo maka na batanci ga musulunci to wallahi wajibi ne akan ka kai musulmi kai kokarin daƙile wannan labarin kada ka aika shi ko ina labari wanda yake mai kyawu ba a shiga musulunci da tsorata mutane ba a shiga musulunci me yake sa mutane musulunci kyakkyawan ɗabi'ar mu da ta zama to kyakkyawa shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ce qala lil mala'i hawlahu waɗanda suka ce ma mutane wanda suke gehen su inna hadha la sahirun alim fir'auna da labarin shi ya ci mutanen sa ya hana su musulunta lokacin da mutane matsafa suka zo suka je wa sandunan su ta bayyana da macizai da kuraye da zafuna daji guda suka tada annabi Musa da kanshi ya ce na ji tsoro cewa ko su ma an ba su irin mu'jizar da aka bani Allah ya tura mala'ika Jibril aka ce ya Musa la tahaf innaka antal a'la kanka ji tsoro kai ne maɗaukaki ka jefa abin da ke hannunka na dama da ya jefa ta cinye dukkan abubuwan sannan shi ta zama macijiya ta cinye duka waɗannan abubuwan to shi fir'auna maimakon musulmi da mutane suka gane suka ce wannan annabi Musa abin da ya zo shi ne kyakkyawa da shi sai ya sa aka yaɗa labaru cikin mutane ya ce waɗannan mutane da suka zo ya ce ma'an gehen shi inna hada da sahirun alim kun ga wannan Musa matsahi ne mai girma matsahi ne mai tsani matsahi ne babba kawai abin da yake so yuridu an yukhrijakum min ardikum ba komai ba yake so sai yake huda ku daga ƙasar ku ne to su ministrori suna ga an huda su daga ƙasa kenan ba su da wata mukami kenan sai su yaki annabi Musa to duka wannan irin labari ne wanda ake yadawa dan a ci yaki dan uwa musulmi musulmi yana da makami wanda yake mai girma ɗaya daga cikin ƙasashen musulmi za a kai musu hari wata ƙasa mai girma za ta kai musu hari sai suka koma ga Allah kadai abinda shugaban su ya ce musu kowa ya tuna da alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'ala kaydahum faj'alhum ka asfim ma'qul kowa ya karanta wannan da yaqini wallahi da san karanta jiragen wa'incan wato azzalimai da ya taso da kansu suke karo da juna suna halin juna suka halaka Allah ya tseratar da musulmai to musulmi yana da makami na addu'a dan me zai tashi yana ba da labaru waɗanda suke na ƙarya dan me zai tashi yana tsoron wanda shi Allah subhanahu wataala ƙarhin shi yana hannunsa dan me kai da kake da makami wanda yake mai girma za ka riƙa tsoron wani ka koma ga Allah subhanahu wataala ka gani mana sannan ƴan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala ya hana yaɗa zance wanda bai da kyau. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin hannunka mai sanda zamanin Annabi sai aka yi aka bada labari a yakin Uhud cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu. An kashe Annabi. Idan da kuma an kashe komanda na yaki kawai sojoji saranda suke. Ba dan komai ba munafikai da kafirai suke so dan wai musulmi su saranda su bada kansu a hallaka su. Shaytan ya fara yaɗa wannan labarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Sannan munafikai daga cikin musulmai suke yaɗawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faku da dusun Uhud. Har lokacin da wato yaki ya dan saukaka sai ga Abu Sufyan ya zo kahiyya musulunta yana cewa ya Muhammad yana kira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi yace ku kyale shi ku amsa mai ya Abu Bakar ya Umar Annabi yace ku kyale shi ku amsa mai Umar sai kasa mallakan kanshi ya leko yace wa'inda kake kilgawa duk suna nan a raye yanzu abin da ya maka bakin ciki a duniya yana nan da sauran shi saboda haka kenan mi a wannan lokaci kun ga an ci mutuncin Annabi amma Annabi yace ku kyale an ce an kashe Annabi Annabi yace ku kyale sai lokacin da Abu Sufyan yake cewa uqulu hubal ai dukunkin su ya daukaka Annabi yace ala tujibuhu ba ku amsa ne me zamu ce ya manzo Allah yace ku ce Allahu a'la wa ajal ku ce Allah shine mai girma madaukaki saboda haka isha'at ɗan uwa musulmi suna da yawa za a bada labari waɗanda mutum bai shi ba bai gani ba sai ya kara hadda ko wani mutum wanda shi wai idan yaji labari an kare bada labari sai ya tambaya wannan ka tabbatar da wannan labarin in aka ce ya tabbatar shi ma je ga mai fara mutane kawai ba abin da suke so illa san labari to ina azkar ina ambatan Allah subhanahu wataala yake tare da mu ka aika ma mutum cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin labarin da ka aika mishi ce Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace la ilaha wannan la hawla wala quwwata illa billah za a garrasa mai za a dasa mai gida ai ko kuma za a dasa mai shimka a cikin aljanna idan mutum ya fadi ba ka samu lada ba shi yake ka bashi labarin abinda kai baka gani ba baka ji ba baka gani ba wani ka bai gani ba ko da labaru irin na kafofin yaɗa labaru galibinsu ƙarya ne me yasa saboda sun nema a basu labari ko kuma a basu dama su rika yaɗa labari na ƙarya dan su ci duniya da yake da kullum mu muka ji saboda haka kenan ɗan uwa musulmi ashe mi dukkan wani labari idan dai babu fa'ida a cikin sa babu alkhairi a cikin shi ka ayyana an yaɗa labarin cewa Aisha diyar Abubakar Siddiq matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi zina wannan kuma labari ne mi dan a soki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari'a afahira ba abin da take illa kuka da aka jeheta da wannan kalmar kuka kawai take yi sai da aka yi wajen kwana da kwanaki tukun Allah subhanahu wataala ya kisabkar da aya cikin suratul nur dan a bar'antar da ita a kubutar da Aisha daga sharrin da makiya kafirai da munafikai suka mata to har yanzu suna nan masu yada labarin wannan a jibilce ƴan uwa musulmi abinda mutum zai yi daga ya ga labari wanda yake na ƙarya idan dai akwai mai shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalati sanan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine mu mutumin da zai bada labari da sahi ya gama gabacin gari da mahadar shi ma'ana gabacin gari da yammacin shi kowa ya ji labari kamar yadda aka yi labari anan aka ce ai jado ta samu a garin Zangar mutane duk sai da jigar garin nan ne ta kare kowa sai ya yake ta yi neman arziki ta Allah shi daukar alhaki ina za me zaka ce ma Allah gobe kiyama lokacin da ka ba mutum wahala hankalin shi ya tashi yaje nema kuma bai samu ba me zaka ga ya ma Allah subhanahu wataala ga kuma tsinuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ɗan uwa musulmi ashe labari yana daga cikin abubuwan da yake sa ƙasa ta zama lafiya sannan labari yana daga cikin abubuwan da yake sa ƙasa kuma tashi hankali yazo Allah ya kare mu ala inna Allah ya'murukum bi